Baya ga tabbatar da cewa Ngozi Okonjo-Iweala ta samu nasarar kai zagaye na ƙarshe a gasar neman shugabancin hukumar kasuwanci ta duniya wato WTO a sanarwa da ta fitar. ‘Yan Najeriya da dama sun taya ta murna kaiwa wannan mataki tare da addu’o’i domin samun nasara a zagaye na ƙarshe da za ta fafata da ministar kasuwancin ƙasar Koriya ta Kudu Yu Myung-hee daga ranar 19 zuwa 27 ga watan Oktoba da muke ciki. Ministan ayyukan mata Honorable Pauline Talent ta bayyana farin cikin ta matuƙa da nasarar Ngozi.
Ina cike da farin ciki ba iyaka akan wannan nasarar da ta samu har ta kai wannan final stage, kuma da ikon Allah ban da shakka cewa za ta samu wannan kujera, domin Allah ya ba matan Najeriya wani baiwa ne wanda mu mutanen Najeriya ba mu sani ba ko kuma ba mu yarda da shi yadda ya kamata ba, amma duniya tana gani kuma duniya ta gamsu da irin kokarin da matan Najeriya suke yi. Duba yadda matan Najeriya suke ba mu cigaba da kuma nasara a fannin harkokin tattalin duniya gaba daya. Ga ita Ngozi da ikon Allah za ta kai wannan kujera ga Amina Mohammed. Saboda haka Allah ya sa mana albarka matuka, kuma shi wake kuma tana da zuciya tsoron Allah za ta yi abu yadda ya kamata domin a samu zaman lafiya da cigaban kasa. Saboda haka muna bin ita Ngozi da addu'a da kuma Allah ya tabbatar ta samu nasara. In ta samu nasarar nan na tabbata ba za ta ba mu kunya ba.
Fitacciyar ɗan kasuwa a fannin sarrafa kujerun zamani Laila Al-Othman ta bayyana jin daɗinta game da wannan gagarumin nasara tare da fatan alkhairi.
Abu ne mai kyau da zaki ji mace an ce ta kai wannan matsayi. Abu da dama ba ka taɓa ji an ce mace ta ma je kusa da wannan gurin ba, yanzu gashi ta zo ta kai wannan position ɗin. Kuma it's not about wai ita mace ko wani abu, iliminta ne kai ta gurin. Duk wanda ta nemi ilimi at the end of the day dama za ta yi reaching height da zai sa ta gama shi lafiya, da ta saka hankali akan asalin abin da ya kai ta, ba wai ta zama distracted ba. Yanzu abu kaɗan ta yi za a ce don saboda ‘yar Afirka ce.
Shi ma ɗan majalisar wakilai mai wakiltar mazaɓar Yemen Tidiba na jihar Gombe a tarayyar Najeriya Honorable Yunusa Abubakar ya taya Ngozi murna.
Wannan nasara wanda Dr. Ngozi Okonjo-Iweala ta samu a WTO organization wajen gwagwarmaya da ake neman wayele shugabanci wannan hukuma, ai ba ƙaramin martaba bane ya jawo ƙasarmu Najeriya da nahiyar mu ta Afirka ta Yamma. Dole ne mu yi alfahari da nasarar da wannan mata ta yi, saboda in ka duba ƙwarewarta tun daga makaranta da ta fara har ta je Harvard da su Massachusetts Institute of Technology da sauransu, da kuma irin mukamai da ta rike a duniya, da yadda take rike a World Bank har aka ga ƙwarewarta aka ɗauko ta zama minista na kuɗi a Najeriya, da yadda kuma ta sabin ainihin shugabanni guda biyu. To ai wannan ya nuna ƙwarewar wannan mata, kuma abin alfahari ne a gare mu.
Ngozi Okonjo-Iweala dai masaniyar tattalin arziki ce daga Najeriya, kuma ta kawo sauye-sauye da dama a Najeriya. Ta aiki a babban bankin duniya na tsawon shekaru 25, kuma a halin yanzu ita ce shugabar cibiyar neman rigakafi ta duniya da dai sauransu. An haife ta a garin Ogwashi-Uku na ƙaramar hukumar Aniyocha ta Kudu na jihar Delta. Idan ta samu nasara za ta zama mace ta farko kuma 'yar Afirka da za ta ja ragamar wannan hukuma ta WTO. An dai fara gasar ne da mutane 8-1 za ta maye gurbin jami'in diflomasiyya ɗan ƙasar Brazil tsohon babban daraktan WTO Roberto Azevedo. Halima Abdulrauf, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.